your heart now and rejoice. Lift high the Lord in your heart now and rejoice. Lift high the Lord in your heart now and rejoice. Lift high the Lord and praise His holy name. Oh yeah, yeah.
Da 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 da